We will intensify in the first round immunization in the four affected local governments, and then after that we move to five.
A zagaye na farko mun duka faga riga kafi a ƙananan hukumomi hudu na jihar Borno da aka gano wasu suna da yara masu cutar shan-inna. Sannan sai muka shiga jihohi biyar na yankin Arewa maso gabas. Yanzu kuma za mu fara riga kafi a jihohi 18. Ministan Lafiyar Najeriya Dr. Isaac Adewale yake magana a taron sanar da ɗaukar matakin riga kafi a dukkan jihohin Arewa in ka ɗebe jihar Kwara.
It is estimated that we need about 300 million doses, and globally we can.
Adewale ya ce Najeriya na bukatar alluran rigakafin miliyan 300, kuma zuwa yanzu za a iya samun miliyan 100 da za su wadaci zagaye na farko a rigakafin. Hajiya Binta Adamu Bello ita ce babbar sakatariyar ma'aikatar lafiyar ta Najeriya, ta yi karin bayani kan wannan shirin da ya biyo bayan gano cutar shan-inna a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar Borno, musamman ma Goza da fitinar Boko Haram ta dakile wa dukkan yara rigakafin.
Bayan wannan kuma za a shiga yi ma dukkan ƙasa baki ɗaya wannan rigakafi na ƙwayar magani da allurai, saboda a tabbatar da cewa wannan larura ta shigo cikin ƙasa bata yadu ba. Miliyan 300 da ake nema, kuma dama akwai ƙasa tana da su a ajiye da za su kai zamu wannan round na ɗaya, round na biyu, har zuwa round na uku. Kuma yanzu muna ta nema a ƙasashen duniya duk inda suke, muna nan mun sa abin nan, muna bincike duk inda suke da su a ƙasashe ko na kusa da mu ko na nesa da mu, zamu nemo mu kawo Najeriya.
Dama an tsara Najeriya zuwa baɗi watan Yuli za a sanar da cewa ta tsira daga wannan ciwo na shan-inna. Shin da faruwar wannan al'amari har yanzu akwai ƙwarin gwiwar ci gaba da wannan ko sai an sake sabullali?
Akwai mana an ce za a zamu a watan Yuli, a kila abinda muka samu dan koma bayan da muka samu mai biya ya ƙara daukar muku yan watanni kawai, amma dai muna kan hanya.
A can jihar Adamawa kuwa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya jaddada wannan batu na ministan kiwon lafiya akan yadda za a kakkaɓe wannan cutar a Najeriya.
Daukan wannan mataki ma dai ya ko biyo bayan bular kwayar cutar shan-inna ne, wato polio, a wani sansanin 'yan gudun hijira ke jihar Borno, batun da ya sa hukumomin kiwon lafiya da kuma hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema su ma aiki rigakafi a sansanin 'yan gudun hijira ke jihar Adamawa. Ko da yake kawo yanzu ba a samu rahoton bular wani annoba ba, to amma kuma hukumomin a jihar su ma duƙufa ne wajen duba lafiyar 'yan gudun hijiran, yayin da a bangare guda 'yan gudun hijiran ma ke cikin kwanciyar hankali. Da yake bai na matakan da suka dauka yanzu, babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma hukumar da ke kula da sansanin gudun hijira, wanda ma shi ke kula da jihohin Adamawa da Taraba Sa'adu Bello, ya ce tuni masu gudanar da aikin rigakafi a waɗannan sansanoni.
Kamar yadda ka sani ne, masana harkar kiwon lafiya sun nuna mana cewa sau da yawa mutane da ba a masu rigakafi ba su suka fi kamuwa da wannan cuta. Saboda haka tun farko mu muka dauki matakai, duk wani ba ko mutumin da ya fito daga ko kamarin ya shigo ko daga inda yake a bayan da aka kadura yan su daga annahin Boko Haram, farko abin da za a mai in ya shigo sansani shi ne a mai wannan rigakafi, kuma yara ƙanana ana a ci gaba su da wayannan rigakafi har duk lokacin da ake yi wa saura wanda suke cikin gari. Kuma a nan Adamawa ban tsammani za mu samu irin wannan matsala da aka samu a Borno ba.
Gwamnatocin jihohi kan ma taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa sansanin 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje.